Bayane da yake fitowa daga garin Aba na jihar Abia dake yankin kudu maso gabashin Najeriya na nuna cewa ƴan kungiyar IPOP sun gudanar da wani jerin gwano da nufin isa garin Ummu Afiya dake jihar ta Abia don kai ziyara ga shugaban kungiyar IPOP Musa Inambi Kanu. Wannan jerin gwano dai tare da kone-kone ya haifar da matsala wanda ya sanadiyar farma wasu ƴan arewacin Najeriya dake gudanar da harkokinsu a kasuwar ƴan albasa ta Aba dake jihar ta Abia. Kuma naji ta bakin waɗanda lamarin ya shafa.
Sunana Alhaji Salihu Danwazo, shugaban kasuwar albasa Aba. Da safe kamar misalin karfe 9 akwai wani gidan mai na ƙura ta junction, shine muka ga mutane samari sai suka dinga cika motocinsu suna dauka suna wucewa wai za su je Ummu Afiya wata da sojoji. Sun je Ummu Afiya an hana musu shiga abin nan sai suka dawo. Suna zuwa kasuwar albasa sai suka harma mutane mu kawai da tsara. Ana nan sojoji suna shiga gari suna soko mutane wanda an ka rauna wanda an ga sassare cikin gari suna kawo nan masallacin kasuwar albasa. Wallahi ko wanda an kawo mura an tsaye da hannu gaba da shi ya riko hannun nashi hannu ya riko hannunsa daya.
Ina lawali to me ya faru gari ka Allah Aba? Allah sun ka sare da su dake ni fa kawai din su har shi azan da gari ne suka sare na hannu.
Kamar su nawa ne suka zo a lokacin?
Gaskiya ba zai kirga su wato mun bana cika hayacin sai na.
Alhaji Inuwa Alasan Barkun Bunkure local gama. Sai mazaunin Aba lalle abun ba daɗi suna so su ci mutuncin mu dai Allah ya kiyaye mu da mu da sojojin mu da yaran mu mun yi tsaye.
To yanzu kamar wannan da aka sassara din wani hali suke shiga an dauke wasu matakai na kai su asibiti tare da rakiyar jama'a.
To ai ka san wancan da aka yi mun kai su asibiti da jisa asibitin aka je. Yanzu dai DBO ya zo ya ce a bai shi zai kai da kansa an bai an bai DBO ya tafi kai su da kansa.
Mutum nawa ne aka kai asibiti?
Sun kai biyar ne ko hudu ne.
Jihar Rivers na makwabtaka da jihar ta Abia kuma ƴan jerin gwanon na zanga-zangar sun bulla a wasu sassan jihar inda ya haifar da matsala kuma wasu gano a jihar Rivers musamman a unguwar Obibo ga abinda suke cewa game da wannan lamarin.
Ni ne Imam Malik babban limami na masallacin jihar Rivers. Abun da ya faru ba abu ne wanda ya kamata ya faru da farko. Mun samu bayanai cewa an kaiwa ƴan uwanmu wanda suke a Obibo masallacin Obibo hari muka yi take-take zuwa wajen. Alhakika mun gan shaguna wanda aka lallata wanda aka fasa su aka kore su kusan guda shida a waje kuma akwai kusan guda goma sha shida a cikin haraban masallaci.
Wani masallaci ma Obibo ne?
Masallaci da yake Obibo kuma an shiga masallaci amma Allah ya taikaita ba su yi komai ga masallaci illa kawai gilashe na kofa da windo aka faffasa.
Hukumomin tsaro a yankin na kudu maso gabashin Najeriya sun tabbatar da afkuwar wannan lamarin. AIG Hosea Hassan Karma shi ne mataimakin babban sojoji janar na 'yan sandan Najeriya da ke kula da jihohi biyar na yankin na kudu maso gabashin kasar shiya ta tara. Kuma ga abin da yake cewa.
Rundunar Commissioner Police sun tura 'yan sanda a don diga patrolling wuraren da ana tukuma cewa za a tada alkala wurin.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.